This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bar ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurarin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Hauwa Shari. A jiyar Juma'a wancan wulaya ta dare ga taron kasashen duniya kan yanayi COP29. Bayan rubuta jadawalin da ya haifar da cece-kuce da ya buƙaci ƙasashen da suka ci gaba su jagoranci samar da dala biliyan 250 a kowace shekara zuwa shekarar 2035 domin taimakawa matalautan ƙasashe. An azawa wakilan gwamnatocin duniya a babban taron da aka gudanar a Baku, babban birnin Azerbaijan, nauyin amincewa da tsarin samar da makudan kuɗin domin fuskantar sauyin yanayi. To sai dai tattaunawar ta yi arangama da rarrabuwar kawuna tsakanin attajiran ƙasashe da ke turjiya akan yawan kuɗin da zullumin ci gaba da neman ƙari daga ƙasashe masu tasowa. Taron na makonni biyu a birnin da ke kusa da ruwa da aka kammala a yammacin Juma'a sai da ya zata lokacin da aka tsara za a kammala shi a daidai lokacin da ake ci gaba da gunaguni tare da fatan cimma burin tara kuɗin da aka shata na dala biliyan 250. Wakilin musamman na ƙasar Panama ga taron sauyin yanayin, Juan Carlos Montani Gomez, ya bayyana cikin fushi yana cewa wannan abin takaici ne matuƙa, inda yake kuɗin da aka kirsa tarawa sun yi kaɗan. Yace bisa ga dukkan alamu ƙasashen da suka ci gaba a duniya na son ganin duniya ta kama da wuta. A jiya Juma'a, wani alkali a New York ya ba Donald Trump damar neman yin fatali da shari'ar da ake masa, inda har aka yanke masa hukunci a watan Mayu kan manyan laifuka 34 da ya hada da na badaƙalar kuɗi da aka biya wata 'yar fina-finan batsa yayin nasarar sa a zaɓen shugaban ƙasa na 5 ga watan Nuwamba. Babban mai shari'a na kotun kolin jihar New York, Juan Merchan, da farko ya jinkirta da yankewa Trump hukunci da aka tsara za a gudanar a ran Talata mai zuwa. Masu gabatar da mai laifi da ofishin babban mai shari'ar gundumar Manhattan, Alvin Bragg, a makon nan ya buƙaci Merchan da ya duba yiwuwar dakatar da ci gaba da shari'ar da ake yi har sai Trump mai shekaru 78 ya kammala wa'adin shi na shugaban ƙasa na shekaru 4 wanda zai fara a ranar 20 ga watan Janairu. Lauyoyin Trump na jayayya kan cewa sai lallai a yi watsi da shari'ar da ake masa baki ɗaya, saboda zullumin hakan a yanayin da zai kasance na shugabancin ƙasa na iya zama abin da ya saɓa wa tsarin mulki da ka iya yin cikas ga kuzarinsa wajen tafiyar da mulki. A ranar Juma'a, kafar yaɗa labaran Rasha ta rawaito ma'aikatar tsaron ƙasar na cewa dakarunta sun karɓe iko kan wurare 5 a yankin gabashin Donetsk na Ukraine da ya haɗa da ƙauyen Novomoskovsk. Rahoton da ya fito daga kafar sadarwa ta Rasha, Ria Novosti, ta ce dakarun Rasha sun yi galaba a kan wata tankar yaƙi da ɓangarorin soji 4 da wata rundunar yaƙi guda da manyan ƙusoshin yaƙin Ukraine 3 na sojin ruwa 2 da na dakarun tsaron iyaka 3 da na dakarun tsaron ƙasa su 2. Rundunar ta kuma yi nasarar daƙile hare-hare har 68, duk da dai ba a tantance hakan ba. Rahoton na Rasha ya zo ne a daidai lokacin da ministan tsaron Ukraine, Rustem Umerov, ke birnin Stockholm a jiya Juma'a domin halartar taro da takwarar shi na Sweden, Paul Johnson. Johnson ya sanar da cewa Sweden, wadda ɗaya ce daga cikin sabbin mambobin ƙungiyar ƙarancin tsaro ta NATO, ta yi alƙawarin bayar da tallafin dala biliyan 2.2 ga Ukraine a shekarar 2025 da 2026, ya ƙara da cewa akwai zurfaffen haɗin kai tsakanin ƙasashen biyu. A yayin wani taron haɗin gwiwa na manema labarai, ministocin tsaron biyu sun tattauna irin yankan ƙaunar da Rasha ke yi a halin yanzu, da ya haɗa da harin da Rasha ta ƙaddamar da makami mai linzami mai cin matsakaicin zango kan birnin Dnipro. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ɗan takarar da ya zo na biyu a zaben shugaban ƙasar Mozambique na 9 ga watan Oktoba, Venancio Mondlane, ya karɓi tayin shugaba Filipe Inuci da ya nemi ya shiga a tattauna da shi da sauran 'yan takara uku bisa fatar kawo ƙarshen makonni da aka kwashe ana bore da tashin hankalin bayan zaɓe da ya yi sanadiyar mutuwar aƙalla mutane 30 a ƙasar da ke kudu maso gabashin Afirka. Inuci ya yi kiran yin tattaunawa ne ta yin wani jawabi kan halin da ƙasa ke ciki, inda ya ce tashe-tashen hankalin na yin naƙasu ga aikace-aikacen kamfanoni da haifar da tsaiko ga jigilar kayayyaki ta ruwa da raba mutane da ayyukansu, waɗanda kaɗan ne daga cikin al'amuran da ke haifar da koma baya da tattalin arzikin ƙasa. A ranar Juma'a dakarun Isra'ila suka kaddamar da hare-hare a yankin kudancin Beirut da yankunan da ke kudancin Lebanon da dakarun rundunar tsaron Isra'ila suka ce sun gano cewa wurare ne da Hezbollah ke da ƙarfi. Wani faifan bidiyo da kafafen yaɗa labarai suka samar sun nuna yadda aka kai hare-hare a Babda, Ciofet, Hadad da Dahiye da ke kudancin Beirut. Wani faifan bidiyo da kafafen yaɗa labarai suka samar sun nuna yadda aka kai hare-hare a Babda.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya hute
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya uwa amarya ko anta amarya an tashi lafiya
lafiya lauya gajiyar biki kuma
ai ko an sha biki an sha biki kin ga ran Laraba ran Laraba aka je gidajen nan nawa da muka
da muka lissafa wani gidaje gidan su injiniya ne
aka je aka
tashi
yauwa
an yi kamu
aka sa lalle aka ka menene aka ce wankan amarya
haka
aka yi nan biki aka kuma je aka dauki amarya kenan ko
ai biki ba a cewa komai mun shahidi ma
an yi to sai kuma jiya yo banga jiya zamu
yi kuma sai jiya aka daura aure
to muna fatan an yi adace kuma dukan waɗanda suka je wannan biki
da fatan kowa ya koma gidansa lafiya
sabili da haka muna mika gaisuwar fata alheri da banga jiya ga kakannin amarya
za a faro da kakanni
da ai shine kowa da matakin
shi wannan gaskiya
yawa to
dole a musu banga
kuma wannan tambaya da ake cewa wai da kwai da kaza waje
aka yi aka ce abinci kin kwan yafi kwan dadi yafi kwan dadi ba haka
su kakannin amarya wato su Malam Hassan Aliyu da Alhaji Abdul Qadir Liman da Alhaji Umar Liman Ulas da Alhaji Sa'idu Liman da Hajiya Aisha Garba wato ita ita mommy kenan innan mu da kuma Fatima Garba Kutura sai kuma Kullu Garba
haka
da fatar an yi wannan an ga wannan rana lafiya
ko ganta lafiya
Allah ya ba mu danshin su kuma kakanni su ga auren
jikokin jikoki
ai ba karaman alheri
bane Allah ya sa mu ma mu gani
amin amin
to ni bari in gaida babannin amarya kuma
eh wato
eh akwai injiniya Abdullahi Garba yar Goriba
sai
Alhaji Abdul Nasir Abubakar akwai Bashir Garba sanninna shi Itu Garba akwai Ibrahim Garba mai unguwa akwai Musa Faruk da ake kira Bature akwai Mansur Faruk akwai Uzairu Hassan daga cikin babannin akwai Abdul Karim Hassan akwai Abubakar Shehu da aka sani da Abu Gurmu akwai Lami da Abubakar na nan Murya Amurka to wakilin mutum sai shi ma yayi karafa
eh ai ya
kyauta sai Alhaji Dahiru Abubakar akwai Alhaji Yahuza Abubakar Ciro Mansanyinna akwai Alhaji Bello Abubakar Sanyinna da aka sani da soja sai Adamu Bello soja duk da fatan an koma gida lafiya ana kuma warga gagajiya
auren wato wannan bikin su Shafiu Abubakar da kuma
Fadila
Fadila Murtala Faruk Sanyinna to ni kuma da yake uwa ce bari jire da iyayen amarya
kun faro da kakanni
ai shine ai bari kuma mu ka gaisuwa fata alheri da ƙara bangajiya ga Hajiya Hindatu a Murtala Faruk Sanyinna wato uwa amarya kenan zahiri
uwar gida ba
yawa uwar gida da kuma Hajiya Aisha Mataru da Jamila Allah sa matarin na haka yake
to ko Mataru ko Mata ko Mataru to Allah dai ya sa mun fada dai
a to
ba ke din ba ba
shi ne da kuma kafin ki ci da gara ne ki je ki je ba mu rani
ai kuwa
to su da masu wannan sunan sun san
Mataru ina ga fa Mataru ne
da to da kin gani mutane to da Jamila Garba da Asma'u Garba da Hannatu Garba da Safiya Garba da Sadiya Garba da Rashida Hassan sai kuma Ummul Kair Garba da Habiba Usman da Hajiya Ubaida Yahuza Ciroma sai kuma Hajiya Hadiza Yahuza Ciroma da Hajiya Zainab Yahuza Ciroma da Hajiya Balira Abubakar da Hajiya Dahara Abubakar da Hajiya Ubaida Abubakar da fatar an koma gida lafiya
haka ai na ga ma yayi hadda sauran ƴan uwa abokan aiki ko ma
da goma da rubutun duka bakin iyakacin wakilan mu da suka samu halartar wannan biki to fatar Allah saka da alheri da kuma fatar an koma gidaje lafiya
haka da fatan Allah ya kawo kazantar daki kuma takalman ka za mu tuka
raba haka
Thank you.
to sai kuma wannan gaisuwar da na shigo da ita anti da fatan za a yi karshen mako lafiya na abari ya huce to gaisuwar fatan abari ya huce wato ka abari ya huce zuwa ga ordinary president da ta Ahmad Isa mai barkata family Abuja Nigeria sai Alhaji Ali Madu Sharif Sa'ad kenan sai Sheikh Tukur Almannan da ke Kaduna a Nigeria da Sheikh Barista Adam Rijiyar Zaki da ke Kano sai Sheikh Yakubu Musa Kafancin a Katsina sai Sheikh Yusuf Sambo daga cikin da ke Kaduna sai ambassador da ta Fatima Muhammad Gulima na GMB da ke Abuja Nigeria da Hajiya Aisha Al-Lima ita ma Abuja Nigeria da Hajiya Hawwa Ibrahim Abdullahi sai Hajiya Maryam Idi Barau da ke Niamey Niger da Madam Catherine Shaf da ke Brussels a Belgium sai Hajiya Jide Sharif da ke Paris da lokacin ma'aikatar Radio Nigeria Kaduna baki da fata alheri gare ku
to bari mu dire aka ce komai kirkin ka Hawwa
baka iya gama kakuwa da gaisuwa ba
ni da ka bari mu bari kuma mu mika sakon taya murna da fatan alheri ga Hajiya Mariya Ibrahim Abdullahi Garkuwan Bakori
na'am
bisa auren jikanta engineer Fahad Tahiru Mangal da amaryarsa Dr. Aisha Rabi'u Musa Kunkwaso wadanda su kuma aka daura auren su a fadar mai martaba sarkin Kano a ranar Asabar din da ta gabata
na'am
to Allah ya sa wannan aure ma shi ma an yi a dace Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare wadanda suka shi wakilin ango shine mataimakin shugaban kasa kashin Tatima shine wakilin ango a wannan aure
Hawwa haka ba biki yayi biki
da
wani mallaki ya ce biki yayi biki
Kano wato Abba Yusuf gida shine
waliyan amarya
Hawwa shine waliyan amarya to da fatar an kammala wadannan bukukuwa lafiya Allah ba da an kuma koma lafiya Allah ba da zaman lafiya da albarkar
zaman tare
to na san yin wannan aure wadannan aure da ke ban san ko an yi wasan naira ba
ni akwai wani wasan rasa ba
to ni ba san ko
ina ba ki ga shi ma na wancan ai ba ki ga inda muka sha ai mun yi liko ba kadani ba ai
al'ada ce ai ki ce ba ka ganku ba kenan
a to ai an ce daga na gaba kan ga zurfin ruwa
a anti
tunda mun ga manyan mu sun yi
a to ai
mun kanana kanana
akwai tambaya to ina da tambaya
tunda kin ga ko a wajen wannan
naga wani hoto naga dai wani hoton to ban san ko wannan irin menene ake kiran shi
wanne ke
wannan na'urar nan da duniyar gizo ta yi hoton nan ta hada hoton nan ina ga ana ta tara kuɗi ba ma iya tara su ba san ko kuɗin da gaske ba ne
ai da gaske ne ba abinda aka fasa
da gaske ne to ban san ko hukumar nan ta gani ba ko bata gani ba to da fatar an kammala waɗannan bukukuwa lafiya Allah ba da zaman lafiya kamar yadda muka ce
haka
da albarkar zaman tare muna kuma ƙara tuna ai taya abokin aikin mu Murtala Faruk kan yana da
murna cewa ai wannan biki lafiya kuma an gama lafiya
sauran na baya kuma
Allah ya bada na baya
yawwa Allah ya bada ikon
Allah ya ci da yan baya ake ci da ba
yawwa to Allah ya ci da yan baya amin kuma amin
Thank you.
labarin da zan baki.
To fa ai na shirya ta.
Tunda Aure Rafi ya ce bari baki labarin ango da amarya.
Ango da amarya to masha Allah.
Tunda labarin tunda Aure ya ce
harka sai ta bugu.
Wato wani Aure ne da marowaci.
To fa
to shike na kai bai gida ya tafi ya in ya tafi gida
angon shine marowaci
shine marowaci
to
to shikenan da ya fita ya je ya wuce fannin shi ya kawo ashe da ya tafi ya wuce fannin nawa ya so dan tsire
haka
ashe ko wani lokaci ko wata rana ya fita ya wuce dan tefane zai dan go tashi hikima
haka
sai ya ci a boye
to ba amarya yake kama tsira
ba sai ya zo ya ci kashi a boye a cikin gida
to
kike na ce wannan ranan
da
ta lura cewa da ta lura cewa tana ganin mai kwaikwa a cikin kan kebara da ta sa akwai abin da yake biyo baya kike nan da aka bata cefa da yaje aje yazo waje ya zauna a benci sai ta fito tana fitowa yana cin nama sai da dai ya ganta
asiriya to ne
sai maza ya tura nama karkashin benci
haka
ya tura ba benci sai ta ta kawo musu wankin nan ai shi wannan bari ta ya taya ta ya taya ta wanki
dama wankin da ita
kenan wa dama wanki yazo ya same ki tilayi
ni da maka ya shi take wanki
ni da ba ta wannan kayan miya ta je ta sa a daki ya taya shi kenan
haka
dai yana cin dama ta fito sai ya maza ya tura nama karkashin yayi kamar yana taya ta wanki
to naji
ashe akwai kare a can baya
yawa
kare na ganin an aje dama sai maza ya wuf
sosai
to kuma da tazo tana ganin kare da cin nama sai shiru kare shi yana mata
shi ne yana ganin yayi dabara
dabara
sai yayi ajiya idan makwarwa
shi ke nan sai ya gama da tambari da ya ganta gadan karen ya tinya
sai da ke mai da ya
ta sai da ta tsaya ta gaga
sai da ta ba
ta koma cikin gida sai ta ce mata me gida an gama wanki ne to ai a gama a sai ta ce miji to buga me gida a gama wanki lafiya sai ta shiga daki
bayan an gama kariya gama cin nama
sai da bari ta ga kariya gama cin nama ta ce me gida to Allah sai a gama yace sai ta ce to me gida a gama wanki lafiya
kuwa
ko ma daki sai ce to Allah ya sa yana cewa Allah ya sa yana gari yana shikar ya ja ta kaza shi ke da yake tsire ce
daukanin da ka ajiye ne ba a gaskiya wannan yake kamar wato
to
amarya ana mata
rawar su wato ango da anguna da amarya amare
dukan kasi rowa
wato abin na kai rowa domin idan aka yi rowa gaban wani yaran tsere
ko gaban wani ko zai rantse
gaban wani yaran
kire namu ba aka ce a bari ya huce kike kawo gaban wani
to Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare
ga abin da lafiya za ta ci
abin da lafiya za ta ci to yanzu a madadin
Hauwa Sharif
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da mu
Pina dawa, unja uji ume dawe Pina dawa Pina dawa, pina dawa, unja uji ume dawe Pina dawa Ai, denge denge Ai, alpidame Oye, mera iri belore
Bukure mokere
Ode gede gele mera ye ardo daro ai gede na ode konda
ajara tide dotana kongo kobo
Wannan shirin da zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leather Creation da ta daidaita mana sauki da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke so aku ni lafiya like